Heal all Iden and Data. Introducing this one called Waka, Real Guns Kata. Now Iden and Data, I want to dance to this musical Kata. This song called Waka. Da Raka. Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Da-da-da-da-ra-ka. Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. And this is Sunda Amanita. And this is Sunda Amanita. And this is Sunda Amanita. Anadoba Banaita. Dili come down a rope it. Until you come down a rope it. So come along and pick your rubber. Make it, make it, make it over. This is a song da lula. And this is a song da manita. And this is a song da lelaka. Big it up, big it up, big it up. Big it up, big it up by night. Big it up, big it up by night. Da, 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 da. Da 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 this a sound a rock. This a sound a rock.